Daga birnin Washington DC sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19:25 da kuma 60. Masu arama a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani. Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma Alpha Radio dake Kumasi a kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahouse.com ko kuma sashin hausa.com. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Hafsat Bello dan mai sorar ce daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda gwamnatin Najeriya ke kokarin kawo ƙarshen matsalar wutar lantarki a ƙasar. Daga nan kuma za mu bude layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku akan yadda lamarin wutar lantarki yake a inda kuke. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Kada a manta a saka alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Niger, amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Hukumomin kasar Italiya sun ce mutane akalla 35 ne suka mutu a lokacin da wata gada da motoci ke kanta wani bangaren ta ya ruguje a yayin wani ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi a arewacin birnin Genoa dake bakin tekun kasar Italiya. Bai dace ba a ce gada mai muhimmanci kamar wannan ba a gina ta da ingancin da ba za ta iya rugujewa ba, a cewar mataimakin ministan sufuri Eduardo Rixi a wata hira da ya yi da gidan talabijin ɗin Sky News 24. Wani ganau ya faɗa wa gidan talabijin ɗin Sky Italia cewa ya ga motoci akalla 8-9 a kan gadar a lokacin da ta ruguje, abin da ya ce tamkar tashin duniya ne. Kamfanin dillancin labaran ansa ya bayyana cewa hukumomi na ganin rashin ingancin gadar da aka gina a shekarar 1960 kuma aka yi mata gyare-gyare a shekarar 2016 ne ya janyo rugujewarta. ‘Yan sanda a birnin London sun kama mutumin da ake zargi da aikata laifin ta'addanci bayan da ya afka cikin gungun jama'a masu tafiya ƙasa da mota kafin ya kara da wasu shingaye da aka sanya a wajen ginin Majalisar Dokokin Birtaniya yau Talata. Hukumomi sun ce babu wani da ke cikin motar kuma babu wasu makamai a cikinta. Sun kuma bayyana cewa shekarun mutumin na haihuwa za su kai 20 da wani abu. Wannan lamarin na nuna cewa da gangan aka aikata harin, amma dalilin sani ba mu sani ba, a cewar mataimakin kwamishinan birnin London Neil Basu a lokacin da yake magana da manema labarai. Mr. Basu ya kara da cewa mutumin da ake zargi baya ba 'yan sanda haɗin kai a ƙoƙarin da suke yi na tantance ko shi wane ne da kuma musabbabin abin da ya aikata. Ya kuma ce bisa bayanan da masu bincike suka samu ya zuwa yanzu, mutumin bai taɓa yin wani abu ba da zai sa hukumar leƙen asiri ko ta yaƙi da ta'addanci su san da zaman shi. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake caccakar tsohuwar mai bashi shawara Omar Rose Manigault Newman, inda ya kira ta ƙarya wadda ta cancanci korar da aka yi mata daga aiki. A wani sakon Twitter da ya rubuta, shugaban na Amurka ya yaba babban hafsan fadar shugaban ƙasa John Kelly akan yadda ya kori Omarosa daga fadar White House a ƙarshen shekarar da ta gabata. Ta daɗe tana shiga gasar shirin talabijin ɗin Trump wanda ya taɓa yi da ake kira da Apprentice, kafin Trump ya bata mukami mai albashin 179,700 a duk shekara a fadar White House. Ya kuma bayyana cewa a da ta faɗi kyawawan abubuwa game da shi. A halin da ake ciki kuma, masu yi wa Trump yaƙin neman zaɓe sun kai ƙarar Ms. Manigault Newman akan ta saɓa ƙa'idodin wata yarjejeniyar sirri da ta sanya wa hannu, saboda ta rubuta wani littafi mai suna Unhinged wanda ya caccaki Trump da yadda yake tafiyar da harkokinsa a fadar White House. A yau Talata aka fitar da littafin. Mayakan Taliban sun kwace wani sansanin sojoji a arewacin Afghanistan, sun kuma kashe sojoji da yawa tare da yin awon gaba da wasu. Wace sansanin Chennai a gundumar Gumacha da ke lardin Faryab da aka yi a daren jiya Litinin na zuwa ne bayan kwanaki biyu da aka kwashi ana gubza kazaman fada. Jami'ai sun ce mayakan sun samu nasarar kwace sansanin ne bayan da sojojin da ke fafatawa da su suka kasa samun taimako ta ƙasa da ta sama, makamai da wasu kayayyaki kuma suka ƙare masu. Jami'an soji da na gwamnatin yankin sun tabbatar wa muryar Amurka yau Talata cewa 40 daga cikin 70 na sojojin da aka girke a sansanin sun miƙa wuya ga mayakan Taliban. Jami'an suka kuma ce ta yiwu an kashe sauran sojojin ko kuma sun tsere zuwa tsaunukan da ke yankin a lokacin fadan. Kwace sansanin Chennai na zuwa ne bayan da jami'an tsaron Afghanistan tare da taimakon hare-hare ta sama daga dakaran Amurka da kuma shawarwari daga ƙwararru suka taimaka wajen kwato birnin Ghazni mai mahimmanci a kudu maso gabashin yankin bayan wani kazamin fada da 'yan Taliban da aka yi.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Najeriya ta bayar da tabbacin shawo kan matsalar wutar lantarki a ƙasar a wani babban taron masu ruwa da tsaki a kan sha'anin wutar lantarkin a Najeriya da aka gudanar a Mina. Ministan makamashin wato ayyuka da kuma gidaje Mr. Babatunde Fashola ya ce taron zai mai da hankali ne wajen tattauna manyan matsalolin da ke addabar ɓangaren wutar da nufin duba hanyoyin shawo kansu. Mustapha Nasir Batsari gare ka.
Gwamnatin Najeriya ta ce tana ci gaba da nemo hanyoyin shawo kan matsalar da ta addabi ɓangaren wutar lantarki a Najeriya nan ba da daɗewa ba a wani babban taron masu ruwa da tsaki a kan sha'anin samar da wutar lantarkin. Ministan makamashi da ayyuka da gidaje na Najeriya Mr. Babatunde Raji Fashola ya ce taron na Mina zai mai da hankali ne akan matsalolin da suka hana ruwa gudu wajen ingantuwar sha'anin wutar lantarkin a Najeriya.
The other problem is the supply of meters to consumers, and I believe these two issues of distribution and supply of meters rank the highest feedback from the stakeholders.
Yace wata matsalar shine samar da mitoci ga masu amfani da wutar da kuma raba wutar ga masu amfani da ita, kuma nayi imanin cewa waɗannan matsaloli guda biyu sune zamu ji bahasin su daga masu ruwa da tsaki akan sha'anin wutar lantarkin. Kwamishinan ayyuka na jihar Niger Alhaji Ibrahim Balarabe wanda ya halarci taron ya ce taron yana da amfani matuƙa a daidai wannan lokaci.
Mitin ne da yake yana da kyau duk da cewa yau an yi shawarar cewa wanda ya zama shine na ƙarshe, nan akwai hukuma wacce ita ce take da na hakkin wannan abubuwan. Dama shi minista ya zo da wannan ne domin inganta abun, tunda abun ya samu turban mai kyau, so su za su ci gaba da yin abun su ba tare da an ci gaba da wannan stakeholder forum.
Na'am, amma wasu na ganin har yanzu dai ba a ci gaba ba. Ku na Niger ne kuke gani game da wannan matsayi?
To, abu ne da za a kalle shi ta fuskoki daban-daban. Kafin wuta bi ma'ana generation ya kafu. Amma wikisling da ake da shi a wajen matsalan wuta a Najeriya yanzu shi da distribution. Kamfanonin da su ne za su rarraba wuta din suna da karanci na kayayyaki na zamani wanda za su aiwatar da wannan tsari. Akwai wuta amma ba su da capacity na raba wannan wuta yadda ya kamata. Wannan shine kalubalen da ke fuskantar wannan NNG yanzu, kuma wannan sarai ce za a fuskanta a gaya za a magance. Kamar yadda ka sani ne, mu a jihar Niger muna da 'yan matsaloli, in ba ma don ita gwamnati tana jajircewa wajen ganin cewa tana bada tallafi ba, al'amarin da ma ya fi haka lalacewa.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Madalla a gaida na Mustapha Nasiru Batsari kafin mu bude layukan wayar mu a shakata da wannan wagar.
Kwa za ta iya gudu tana dauke da ɗan adam. Allahu sarki mera maru boni ke sarki gare ka ka taimake ta Najeriya ba uwan mu Najeriya mai ba mu nono Najeriya ba uwan mu Najeriya mai ba mu nono Najeriya ba Afrika Najeriya mai ba mu abinci Najeriya ga wa Afrika Najeriya mai ba mu inuwa Najeriya ke mu Najeriya Najeriya ai ke gugaje mai ba mu bansha dan komai yawa ruwa Arabia an ba ba guga an umma ba dai amfana waye na ba mu to aluna ba mu to waye na ba mu to an umma ba mu to yawa yone Allah wayone Allah Allahu sarki mai rahama roƙo nake yi ya jada dalu ka o kashin shi ya ki Najeriya to Najeriya
to madalla har yanzu dai kuna tare ne da muryar Amurka kuma muna so ku kira ku bayyana ra'ayinku akan yadda lamarin wutar lantarki yake a inda kuke
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
To ga kira ya shigo mana daga jihar Yobe Assalamu alaikum Yauwa barkan mu wake magana daga Yobe
Tunana ya lawa
To muna jin
magana daga nan garin Garku To a wutan lantarki a inda muke alhamdulillah muna samun wuta 100 bisa 100
To masha Allah babu wata matsala samsam kenan
gaskiya ba mu da matsala ta wutan lantarki
To masha Allah mun gode da bayyana ra'ayi. Har yanzu dai muna jihar Yobe amma kuma a Zuru. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Wa ke magana?
Umar Beruwa ne daga Zuru, Kebbi, Nigeria.
To muna jin ka. Menene ra'ayinka?
Game da
sha'anin wutar lantarki a inda kake yanzu haka.
To gaskiya mu kan Allah abin kai wataji ba wutar lantarki da Allah amma yanzu gaskiya ana gargare.
Ana gyare-gyare amma babu wutar kwata-kwata.
Wallahi mun kai wata babban wuta garin Alkhani da Allah.
To mun gode kwarai da bayyana
ra'ayi. Allah ya taimaka.
Bari mu koma kuma jihar Nasarawa. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Wake magana daga Nasarawa?
Abubakar A Gani Action daga Mechanic Village Kiana.
To muna jin ka.
Wato ina son ba shugaban kasar shawara da cewar maganar nefa kare tsaya a birni kauyuka ba wuta kamar karamar hukuma na kiyana yanzu na mun fi shekara uku ba wuta
to ko so ɗaya ba kawo ba
haka nan ya kamata a kula da kauyuka kare tsaya a birni kawai na gode
to mun gode kwarai mu ma bari mu tsallaka kuma jihar Katsina assalamu alaikum
wa alaikum assalam
wa ke magana daga Katsina
Nasiru Tela Basari
To muna jin ka menene naka ra'ayin kan
to gaskiya wutar lantarki muna fatan dai a ce gaskiya an samu lokacin da za a ci gaba da gyara
To yaya yake ya sha'anin wutar take a inda kuke
A lokuta da ya kusan wata biyar ba mu da wuta a nan yanzu
To
gaskiya ne muna fatan gwamnati ta tausaya ta taimaka kamar yadda ta kudurci cewa za ta kyautata mu tana ta aiki mu gyara
to mun gode kwarai bari mu koma kuma giwa assalamu alaikum assalamu alaikum to da alamu dai layin nashi ya katse kada a manta lambar da za a kira ita ce alama tarawa 1-202-205-2655 kar amanta a saka alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira kuma za a kira a bayyana ra'ayi ne akan lamarin wutar lantarki a inda kuke zaune gashi mun samu kira daga jihar Bauchi
na kama to
assalamu alaikum
Wa alaikum salam.
Wa ke magana
ne daga Azare?
To muna jin ka.
Musa Nasiru daga Azare.
To muna jin ka Malam Nasiru.
Eh wato mu lamarin wutar lantarki aboki zan musamman ma Azare. Wato mu dai wani tayin wutar awabi ake ba mu.
A rana.
Wani tayin ku ba ma samu. Da haka mu muna da matukar bakin ciki wutar lantarki aboki a Azare nan.
To
dan muna fama da ita wallahi ba ma samu.
To Allah ya kyauta mun gode da bayyana ra'ayi.
Amin kuma gwamnati tare ya kamata ta dubo mu da idan rahama.
To.
Yawa. Eh gunda.
To mun gode kwarai. Gashi kuma wani kira ya shigo mana. Assalamu alaikum.
Wa alaikum
salam. Wa ke magana daga ina? Assalamu alaikum. To kamar layin nashi ya katsi bari mu koma jihar Kaduna. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Hajjia Hafsa barka ki da yamma.
Yawwa barka ka dai.
To alhamdulillah sunana Alhaji Musa Ngaro mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Nigeria.
To Alhaji Musa Ngaro ya lashanin wutar lantarki yake inda
kake. To alhamdulillah mu dai mu yan cikin birni ne kuma yan cikin garin Kaduna ne. Mu kiran da muke ga shugaban kasa mai adalci Muhammadu Buhari Allah ya kara maka lafiya. Magana da kai magana akan cewa kai nefa ka sani baka santa a wani labarai ba to ya kamata a duba wannan al'amari. Saboda magana wa'annan yan kamfanin wutar lantarki gaba ɗaya sun gaza a Nigeria. Mu yanzu anan jihar Kaduna ina ga mace ina biyan kudin wuta a gidana na wata dai amma ba na shan wuta kwana 10 dan haka generator kai muke ta amfani da haka muna kira ga shugaban kasa a kula da wannan magana turkin nefa a sokin shi a dawo da shi magana nefa in dai ba haka ba mutanen nan tsakanin da Allah su san mutane suke yi a tashi lafiya Alhaji Musa Garo.
To mun gode kwarai Alhaji Musa Garo bari kuma mu koma birnin tarayya Abuja. Assalamu alaikum.
Alaikum salam wa rahmatullahi. Kuna magana da Lawal Ahmad Daura mazaunin Abuja Kubwa.
To muna jin ka.
To hakika gaskiyar lamari mu kam a jihar Katsina musamman ma mahaifata Daura insha Allah ta'ala gaskiyar lamari muna samun wata 100% gaskiya alhamdulillah.
To a Abujan kuma fa?
Eh Abujan ma gaskiya inda nake anguwar da nake hakika muna samun wata a yanzu haka magana da nake tare da ke.
To masha Allah mun gode da bayyana ra'ayi bari kuma mu koma jihar Bauchi.
A tashi lafiya.
Assalamu alaikum.
Alaikum salam.
Wa ke magana daga Bauchi?
Magana ne da Ibrahim daga Bauchi.
To muna jin ka Malam Ibrahim menene naka?
Gaskiya muna da matsalar wutar lantarki gaskiya magana.
Ba a samun wutar kwata-kwata ko kuma ana samun kada?
Kwata-kwata wallahi in fol yanki gaba dai kawai sai su gaba hunka gaba dai an yi kwana da kwanaki ba a gyara ba komai.
To a wani bangare kenan a jihar ta Bauchi?
Yawan Katago.
To mun gode kwarai da bayyana ra'ayi. Har yanzu dai muna jihar Baucin. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Hajjia barka da aiki.
Yawwa barkamu.
Yawwa sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba menene naka tacewar kan wannan maudu'in namu?
To har ga Allah dai mu al'ummar garin Katin Madaki da kuma Ningi da Warji ba ma samun wutar lantarki. Saboda a gaskiya har ga Allah akwai airport base da aka gina mana a nan tsakanin Katin Madaki zuwa Bauchi. To wutar daga nan ake dan kade mana ita. To da Allah muna roƙon manyanmu da shugabanni da su bi mana kafa, lallai a san dinga daga mana kafa daga wannan airport base din muna samu wuta. Saboda lallai gina wannan airport base tabbas mun san ci gaba ne a gare mu. To wutar ta kandan tsaya ne daga wajen. To muna roƙon gwamnati da Allah ta bi kafa a daga mana kafa mu ma mu samu ta Katin Madaki Ningi da kuma Warji.
Na gode mai
magana Ayuba Garba Imam Katin Madaki a jihar Bauchi.
To mun gode Ayuba Garba Imam bari mu koma jihar Taraba. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wake
barka da
yawa wake magana daga Taraba?
Ina tare da Umar Muhammad daga garamar hukumar Gasol a jihar Taraba.
To muna jin ka Malam Umar.
A gaskiya mu a garamar hukumar mu ba mu san dadin wutar nefa ba ma.
To ba ta taba zuwa wurin ba?
Ba ta ma taba zuwa ta zo garamar hukumar Gasol ba gaba daya.
To
generator da kuke amfani da shi ma ya tsaya.
To Allah ya kyauta.
Gaba ɗaya mu kan da na roƙon demokuraɗiyya ba muna roƙo ga mai girma shugaban ƙasa ya duba wannan labarin jihar Taraba da Allah.
To mun gode ƙwarai Allah ya sa kuma.
Magana da Umar Muhammad daga
garin
Anguwan kan Karofi a cikin mutun ju headquarters garamar hukumar Gasol.
To mun gode ƙwarai bari kuma mu koma Zamfara wanda shine kiranmu na ƙarshe da za mu dauka. Assalamu alaikum. To shi ma ya katse. To jama'a wannan shine kira na ƙarshe kenan da za mu dauka a wannan shine sai kuma gobe da Allah ya kai mu a ci gaba da kira ana bayyana ra'ayi. Sai kuna tare ne da sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan na cewa karfe 4:51 na yamma kuma lokaci ne na labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da wasan tseren mota inda shahararren dan gudun tseren motar nan dan kasar Spain ko Espanya cewa da Fernando Alonso ya bada sanarwar dakatar da tseren mota ƙarshen wannan shekarar. Shi da Fernando Alonso ya share shekaru 17 yana shiga wasanni daban-daban na tseren mota na duniya yayin da ya halarci wasanni sama da 300. Idan muka leka a wasannin ƙwallon kafa kuwa a ci gaba da kakarsar da ƴan wasan ƙwallon kafa a ƙasashen Turai, kungiyar Valence ta ƙasar Espanya ko Spain da ke cike da guri a wannan shekarar ta bana na yin dauki ba dadi da kungiyoyin da suka hada da FC Barcelona da Real de Madrid da Atletico de Madrid ta janyo ƴan wasa guda 3 gagga da sun ka hada da dan ƙasar Belgium ko Belgique daga kungiyar Chelsea cewa da Michy Batshuayi, sai dan ƙasar Faransa daga kungiyar Atletico de Madrid cewa da Kevin Gamero. Sai a yau kungiyar ta Valence ta bada sanarwar isuwar Denis Shershev daga kungiyar Villarreal. Idan muka leka a wasannin ƙwallon hannu na tennis na Masters na Cincinnati a kasar Amurka, dan kasar Korea ta Kudu cewa da Hyun Chung ya karkare Jack Song dan kasar Amurka da 6-6-6-2 a wasannin gaba. Hyun Chung zai goga da Juan Martin Del Petro. Har yanzu dai a wasannin na ƙwallon hannu na tennis bangaren maza na Cincinnati a kasar Amurka, dan kasar Canada nan Milos Raonic ya kai zagaye na gaba a wasan da Papa ta dazu-dazu nan dan kasar Serbia Dusan Lajovic wanda ya lalabe da ci 6-3-6-3. Shi dai Milos Raonic dan kasar Canada a wasa na gaba zai goga da Rafael Nadal dan kasar Spain wanda a baya-bayan nan ya lashe wasannin Masters na Toronto na kasar Amurka. A bangaren mata kuwa duka a wasannin na kasar Amurka na Cincinnati, Serena Williams yar kasar Amurka ta lalaye Daria Shavrilova yar kasar Australia da ci 6-1-6-2 a fafatawar da matan guda biyu suka share awa 1:05 suna gogawa. A wasannin gaba yar kasar Amurka Serena Williams za ta goga da wadda ke rike da matsayi na 8 a duniya a wasannin hannu na tennis cewa da Petra Kvitova. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka na yau, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. ‘Yancin addini na ci gaba da fuskantar barazana a sassan duniya da dama a yau. Tabbas kimanin kashi 83 na adadin al'ummar duniya na zaune ne a ƙasashe da ‘yancin addini ke fuskantar ƙalubale ko ma akan haramta baki ɗaya. A cewar mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence, a wani taron shugabannin addinai da nufin yayata ƴancin gudanar da addini. Waɗanda ake tauyewa haƙƙin gudanar da addinin suna fuskantar matsalar tattalin arziki. Sau da dama ana kama su a kulle su a gidan kaso. Suna fuskantar harin banga da kuma ta'addanci da hukumomi suke goyon baya. Sau da dama waɗanda addinin su ya bambanta da shugabannin su sukan fuskanci ba tuhuma kawai ba amma har da kisa, in ji mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence. Jerin sunayen masu keta haƙƙin ƴancin addini na da tsawo, ya ƙara da cewar laifuffukansu da cin zalunsu sun zagaye duniya. A ƙasashen yamma, gwamnatin Nicaragua ƙarƙashin shugabancin Daniel Ortega kusan ana iya cewa tana yaƙar mabiya addinin Katolika, a cewar Mike Pence. Malamai limaman Nicaragua sun shafa watanni suna neman a yi zaman tattaunawa a matsayin ƙasa biyo bayan zanga-zangar rajin demokuraɗiyya da ta mamaye ɗaukacin ƙasar a farkon wannan shekarar. Amma 'yan banga da gwamnati ke marawa baya ɗauke da addina da kuma manya-manyan makamai sun riƙa kaiwa cibiyoyin addinai da ƙaddarorin majami'o'i. Kana jami'an 'yan sanda sun jima malaman addinin Kiristoci Bishop rauni. Fada Raul Zamora, wanda yake limamin cocin Divine Mercy kuma shahararren malami, a cewar Mike Pence, kwanan nan gwamnatin Ortega ta yi amfani da sojoji wajen yi macocin shi ƙawanya, bayan da sama da ɗalibai 200 suka nemi mafaka a wurin, inda ɗalibai 2 suka rasa rayukansu. Sun shiga cikin jerin 'yan Nicaragua sama da 350 waɗanda suka mutu wajen neman 'yancin addininsu a wannan shekarar kawai. A lokacin da yake magana da Fada Zamora da al'ummar Nicaragua, Mr. Mike Pence ya ce, "Muna yi muku addu'a, al'ummar Amurka na bayanku wajen neman 'yancin addini a ƙasar Nicaragua." Sharhin muryar Amurka kenan na yau, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, kafin mu kammala shirin namu ga labarai, amma wannan karin a takaice. A takaice, hukumomin kasar Italiya sun ce mutane akalla 35 ne suka mutu a lokacin da wata gada da motoci ke kanta wani bangaren ta ya ruguje a yayin wani ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi a arewacin birnin Genoa da ke bakin tekun kasar. Bai dace ba a ce gada mai muhimmanci kamar wannan ba a gina ta da ingancin da za ta iya rugujewa ba, a cewar mataimakin ministan sufuri Eduardo Rixi a wata hira da ya yi da gidan talabijin ɗin Sky News 24. 'Yan sanda a birnin London sun kawo mutumin da ake zargi da aikata laifin ta'addanci bayan da ya afka cikin gungun jama'a masu tafiya ƙasa da mota kafin ya kara da wasu shingaye da aka sanya a wajen ginin Majalisar Dokokin Birtaniya yau Talata. Hukumomi sun ce babu wani da ke cikin motar kuma babu wasu makamai a cikinta. Sun kuma bayyana cewa shekarun mutumin na haihuwa za su kai 20 da wani abu. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake caccakar tsohuwar mai bashi shawara Omar Rose Manigault Newman, inda ya kira ta karya wadda ta cancanci korar da aka yi mata daga aiki. A wani saƙon Twitter da ya rubuta, shugaban na Amurka ya yabi babban hafsan fadar shugaban ƙasa John Kelly akan yadda ya kori Omar Rose daga fadar White House a ƙarshen shekarar da ta gabata. Ta daɗe tana shiga gasar shirin talabijin ɗin da Trump ya taɓa yi, da ake kira da turanci The Apprentice.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julia Discretion da ta haɗa shirin da Abada Umarni, da kuma injiniyar Michael Sterling, ni Hafsat ɗan mai saurare ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya.